Gwamnatin jihar Taraba ta tabbatar da nadin Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo sabon fantizin bayan tantubar juna da majalisar sarakunan gargajiyarta. Babban sakatare na dindindin a ma'aikatar kula da kananan hukumomi Alhaji Bello Yaro shi ya sanar haka ga kafofin yada labarai a garin Jalingo. Tabbatar da zaben sabon fantizin din ya kawo adadin sarakuna magabata a hukumance guda 7. Sabon fantizin ya ce zai rungumi kowa da kowa a masarautarsa da kuma raya al'adun gargajiya a hirar da ne da shi jim kadan bayan amincewar gwamnatin jihar Taraba da zaben sa.
Nayi nema amma ban taɓa farkin zan samu ba, saboda haka wannan rana nan ta yau nan ya zo mini da bamaki. Insha Allah yana tare da ni, ban sani ba. Gargajiyar mu yana nema ya mutu, to abin da sa kuma kenan mutanen mu suka duba cikin mu ba wanda zai musu wannan aiki. Duk inda naji mutanen mu suke ko mutuwa ko dodo ko menene zaka ga nan ta da su komin dare, dole ne in shirin runguman su. Ba bambanci a waɗanda suka zabe ni nan, ba bambanci mutane duka Christian, masu dodon din, musulman din.
Wasu daga cikin al'umman masarautar Zingda na hira da su sun ce zaben sabon fantizin Alhaji Suleiman Ibrahim Sambo ya samu gagarumin amincewar jama'a da a baya suka nuna fargabar gwamnatin jihar Taraba za ta yi kasalanda a zaben da ya gudana ranar 5 ga wannan watan. Da farko ga Malam Rebo Usman,
an fara nuna wani abu a Taraba da ina tsammani a wasu jihohi za su kofa a wannan zancen gargajiya ne, kuma kowa ya san irin maganganun da aka yi a game da zancen sarautar Zinc. To shi yasa gwamna ya ce a zo a yi abun a fili, kowa ya gani ce abu da yanda ya tafa da shi ne abinda masu zaben sarki suka yi shi zai karba, kuma shi ne abinda ya faru yau.
Tunana Justin Rukwana Jimila ne na Fana, farin ciki ne a gare ni, gare mu mu kasan Zinga ba daya, domin abinda talkawa yara da mata a layi kara jin su suna kiran ambata sunan mutun daya. To Allah ya yi dilili haka ne kuma.
Sunana Salladi Ibrahim Pantilako. Allah sai mu muna roƙon Allah, Allah ya ba mu wanda zai rike jama'a gaba daya. Allah ya ba mu, Allah ya sa sauran aiki ya rage gare shi. Don haka ni ba abin da zan ce, sai dai fatan alheri.
Shi kuwa gwamnatin jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku, wanda ya yaba da halin sanin ya kamata da al'umman yankin suka nuna, ya kalubalanci sabon fantizin ya tabbatar da dorewar zaman lafiya a yankin da shi kadai ne baya fuskantar rikicin kabilanci, addini ko siyasa a jihar Taraba ba.
Kowane abin da ka nema akwai wanda Allah ya aje mashi wannan robo. In robon mutum ya zo ya samu, sai ai ma wanda ya samu nan farin ciki. Ne rokonan da zan yi ma su wanda ba su yi nasara ba, wa da kani ne duka, sai su yi hakuri su goya ma wanda ya yi nasara. Ni farana da mutanen zanki ne a duk kasan Taraba, ina ji su ne wanda suna da kwanciyar hankali, saboda haka ba zan so wani damuwa zai shiga musu ba.
Gwamnatin jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, Nigeria.